While down on a South Sea island, underneath the beauty of the stars, I strayed upon some maidens who were strumming on the guitars. A hula maid was dancing, and she knew I found my paradise. So this is what I told her as I gazed into her eyes. Honolulu, baby, where'd you get those eyes and the dark complexion that idolizes? Honolulu, baby, where'd you get that style and the pretty red lips with that sunny smile? From there we were swaying gently as the sunlight turned to dusk. The time it had all escaped me, and the morning came in quite a rush. The hula maid was gone now, leaving me with just a memory. I'd do it again in an instant for the way she looked back to me. Honolulu, baby, where'd you get those eyes and the dark complexion that idolizes? Honolulu, baby, where'd you get that style and the pretty red lips with that sunny smile? Honolulu, baby, where'd you get those eyes and the dark complexion that where'd you get that style and the pretty red lips with that sunny smile? Honolulu, baby, where'd you get those eyes and the dark complexion that idolizes? Honolulu, baby, where'd you get that style and the pretty red lips with that sunny smile? Honolulu, baby, where'd you get those eyes and the dark complexion that idolizes? Honolulu, baby, where'd you get that style and the pretty red lips with that sunny smile? Da 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 da